Assalamu alaikum. Da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe ka tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 11 ga watan Disamba na shekarar 2020 mun samu bakoncin Laila Uthman, mai gidan abinci na L&N Kitchen.
Da yau mun yi babban kamu.
Amina, wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da Laila akan sana'o'inta.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da bata lokaci ba, bari mu je ga tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf da Laila Uthman.
Sunana Laila Ali Uthman ne, yar Yobe ce. Nayi karatu amma a university, Jami'a Maiduguri da kuma Jami'a Dubai, nayi masters.
Kina sana'o'i daban-daban, bari mu fara daga bangaren wannan sana'ar abinci da kika shiga ɗan shekarun bayan kuma kin samu nasarori ta fuskoki daban-daban. Me ya fara jawo hankalinki zuwa fara sana'ar abinci duba da kalubalen da tattare da yin haka?
Gaskiya sana'a abinci sana'a ne da tun da shi na so na fara. Daga beginning, tun da na fara business daman abinci na so na fara da. But yanda nake tunanin nake so na awatar da gurin na yi shi yanda taste ina, a lokacin gaskiya ban da kudin da zan yi wannan. Shi yasa na fara da sauran businesses har ya kai ni ga wannan business. So soyayyen shi ne gaskiya ya saka ni. Sai kuma gaskiya ina son abinci. Ni ma abociyar cin abinci ne, especially abincin gargajiya. Sai kuma akwai kudi. Na sai na yi bincike, na ga kan cewa sana'an abinci akwai albarka a ciki. Na daya, daga ciyar da mutane, ga ma'aikata da suke ci abinci a gargashinka, ga lada, ga kuma kuɗi. Sai ina son kuɗi, shine al'amari.
Ma wanda bai son kuɗi ko? Garin Abuja gari ne tunda babban birnin tarayyar ƙasar nan ne, da akwai wuraren cin abinci tili-tili da zaki ga. Sai dai wanda kika zaba, shin ya kike gogayya da sauran masu abinci Abuja duba da yadda akwai gasa a cikin wannan sana'ar?
A gaskiya ni bana ganin kowa a masana'anta wanda nake abu iri ɗaya da shi kaman abokin gasa na. Din ina ganin kowa yana da kasuwanci. Kamar ni abincin gargajiya nake saidawa, akwai mutane da suke saida abincin gargajiya, bara amma kowa yana da nashi albarkan da business din shi yake zuwa da. So gaskiya babu wanda nake ganin shi a matsayin competition. Kowa ina ganin shi a matsayin colleague ne, abokin aiki. So ina da matsala ina kiran wasu in tambaye su, suna da matsala su ma suna kiran su tambaye ni.
Abincin gargajiya ne.
Abincin gargajiya.
Abu ne da muka san sai ka sa kokari, karfi sosai a ciki saboda wahalar da ke ciki, musamman a ce kamar za ka yi tuwo da sauran abincin mu na arewa da aka sani. Ta ya kike yin ayyukan ki na girke-girken abincin nan, kuma ake samun irin dandanan da aka saba na yau da kullun? Kin san mutane in suka dandana abu ya musu dadi za su ci gaba da dawo, amma idan aka samu canji a wannan dandanan ba za su dawo ba. Ta ya kike?
Well, da na tashi gaskiya ni na bi tsari, na je na debo mata ne da manyan mata da tijawa zan ce daga arewacin Najeriya kan Kano, Bauchi, Maiduguri, Yobe, duka matan da su dama sana'ansu dafa abinci, sun iya dafa abinci sun san komai. Da suka zo kuma muka yi training nasu, muka ba su the modern touch zance.
Na
zamani suka gane kan cewa in kika saka magi goma, gobe ma goma zaki saka, to da mun sun riga da sanya abinci. So it was so easy. Ya mun sauki da yake na koma roots na debo mutane. Ba wai mutane ne daga nan na debe su ba wanda ba su iya ba aka koya musu. A gaskiya ba abin da nake dafawa. Duk su suke dafawa gabaki da su. Ni na wani taba. Na wai shine ina saka ido kuma saboda ina bala'in san abinci kuma mama na stepmother na da ta girma da ni is an excellent cook ba abin da bata iya dafawa. So na san taste na abinci mai daɗi. So shi yasa
kin san akwai wuyan sha'ani da mutane wanda za su yi aiki da kai. Ta yaya kike sha'ani da mutane da ke miki aiki kafin mu zo kan masu zuwa sayan abinci?
Gaskiya wanda suke aiki akwai masifar wahalan managing mutane, especially idan akwai mutane da suka wuce 50 a guri. Wannan shine masana'anta na farko nawa da nayi na kafa da nake da ma'aikatan da suka wuce 50. So kuma kowa daga different gurare yazo tunaninsu daban, kuma kana aiki da mutane ne da yawanci ba su je makaranta ba. So dole sai ka dawo level din su a kowane lokaci din ka fahimci me suke ciki. Wani lokaci ina zama a cikin su in ji me suke ciki, ina musu wasa da dariya din duk dai kare wani tsoro ya shiga tsakaninmu. But amma at the same time sun san kan cewa akwai abin da ba za ka iya yi ka tsira ba, dole ina nan ina saka ido. Gaskiya ni me saka ido ne a business ina kullun ni ne farko nake zuwa, ni ne kuma karshe nake tashi. So suna gani na at every one kuma sun san na san me nake so. So shine kawai.
To ta yaya kike iya kullun ki tashi da sanyin asuba ki riga ma'aikatan ki zuwa wurin aiki kuma ki sa ido ki koma? Kin san bacci abu ne da ke da muhimmanci a rayuwar duk dan adam.
Gaskiya indai zaka zama mai business, mai sana'a wanda kuma yana so sana'an shi nan ya tafi daidai, to dole ka sa ido. Dole wani jin daɗi ka kawar da shi har sai lokacin da aka kai level da wannan business da iya tsayawa a kan kafan shi, yanda ba tare da sai kina nan ba kullum. A lokacin da yake fara tashi duk san ki jin daɗi. In dai zaki yi bacci, to zaki tashi da safe, ki tashi da bakin ciki, in zaki zo ki samu abubuwan da ba shi bane. So tashi da safe ni ba komai bane a gurina, tun da mun saba gidan mu tun muna yara. Asuba an baban mu ya tada mu ba wanda zai koma bacci. So kowa ya saba routine namu ne, muna tashi da sassafe. Amma ba za ka fita ba dai, za ka tashi har sai lokacin da ya fita ya bar gida, sai yanzu kana so ka koma bacci. So ba wani abu ne na riga da na saba.
Na'am, a cikin kalubalen da kike fuskanta wajen sha'ani da masu zuwa sayan abincin nan, ko zaki bayyana mana da yadda kike magance su?
Gaskiya ni abu ne mai sauki mini na dealing da mutane. Allah ya bani baiwa na dariya.
Gaskiya ne.
So duk inda na zauna zan iya zama daga safe har dare ina dariya. Duk wanda ya shigo zan karbe shi da dariya. Ka kawo mun complain zan maka dariya, in baka hakuri. Girman kai kwata-kwata baya cikin lissafi na. Ba wai kuma wai ina yi bane din business, haka Allah ya halice ni. So duk abin da ka gaya mun zan dauke shi. Ina da zan ce listening ear, ban san me zan fade shi ta Hausa.
Wato kina da
kunnen sauraron mutum. Zan iya zama in saurare ka na awa ɗaya, ka gaya mun duk abin da kake so ka faɗa kuma da murmushi a fuska na. In ka gama zan ce maka to ni ma zan maka explaining nawa. Ni dai baki abin magana ne, ba zan yi shiru ba, amma kuma ba zan gaya maka shi yanda zai maka wani. So duk wani mutane da suke zuwa guri na, gaskiya ni ina marhaba da su kuma ba na taba gajiya da jama'a.
Masha Allah. To kin ga duk sana'a da za ka yi albashi ginshiki ne
sosai.
In ka samu ma'aikata masu aiki yadda ya kamata, ba a biyan su albashi kan lokaci, ba za su samu karfin gwiwan zuwa.
Gaskiya ne.
Ta yaya kike kula da tsarin albashin ki yayi daidai da sauran masu sana'a?
I think tunda na fara business ba wannan ba, tun sauran businesses ina na riga da nayi discipline kaina kan cewa hakkin mutum ba zan taba cin hakkin ka ba, gwara ka cinawa amani ba zan cinaka ba. So kowani ma'aikaci na tun daga farko zuwa yau ban taba wuce wata 25 ban biya salary ba. Ba zan taba danne maka haki ba, zan baka salary, zan biya asibitin ka, zan baka gurin zama, zan siya maka kaya, zan yi duk abin da ya dace, amma dole ka bani abin da ni ma nake nidi. Amma duk wani hakkin ka dole zan baka shi, kuma akan lokaci ba tare da bata lokaci ba. Shi sa na samu I think ma'aikatan yawancin su they are very loyal, mutanen kirki ne saboda sun ga yanda nake kula da su.
Masha Allah. Wuri kuma shine abu. Kin san duk duk sana'a da zaka yi sai kana da jari. Shin kin riga kin magana akan yadda kika samu jarin wannan sana'a kuma yanzu wuri musamman Abuja samun wuri mai kyau irin wannan sai da kuɗi ta yayin kika bijiro da yadda kika samu irin wannan wuri kuma da duba da irin kuɗaɗe mako dan kuɗaɗen da zaki biya.
Da nayi ina da wani company na yin furniture da kayan gida kayan zamani na gida. So nayi shekara biyu ina savings. Kowani rana ina saving kudi kowani rana gari ba zai waye ba ban ajiye kudi ba nayi shekara biyu ina tarawa har ya kai level da na san yau ina da enough kudin da zan yi investing a restaurant business kuma zan samu in yi duk abin da nake so ba tare da wai sai na tambaye ko wani bashin banki ko kuma wani abu. So gaskiya ni savings da nayi ina da discipline when it comes to in an zo wurin kashe kudi na san nawa ya kamata ya je nan na san wannan ya kamata in yi saving na san inda zan cire wannan in saka wannan so saving kawai.
Kika samu kai wannan to me ya bambanta ki da sauran masu wurin abinci a Abuja?
Well zan ce ni ne kawai na bambanta kaina. Ni ne na bambanta kaina. Jama'a da Allah ya bani. I don't want to bana so in something vain but maybe I'm humble. Na da saukin kai. Exactly. Sai kuma taste na abinci. Tsaftace gurin abinci. Design na gurin da kake zama da sauransu. Duka abubuwan nan dai suna zuwa they come to play together. Yana haduwa kiga mutum idan yazo baya so ya tashi kujerun a so comfortable mun yi su daga ɗayan company mu kazo na kaci abinci ka baje zaka zo guri ka shafura da nono a cikin ƙwariya but amma AC na dukanka kin gane zaka ci dan wake a cikin plate maimakon cin yanda dai ka saba da duka akwai inda zaka je ka zauna ka ci amma babu inda aka kawo ni na kawo gargajiya da kuma boko da zamani na hada tare so it's called tradition and modern design. So gurin zaman gaba daya gurin zamani abinci kuma gargajiya so ga kwanci hankali babu wani ba zaka zo ka samu yara kanana ba na riga da na maida shi standard na kawai ka zo ka ci abinci ka tafi dun ko TV ba mu da shi balle ka zo kallon kwallo. So I think it's very comfortable for mutanen da suke zuwa.
Akwai mutanen da kila suna wani mataki ne da ya kamata in suka zo irin wannan wuri a ce akwai inda aka kebe da su kadai za su iya zama shin akwai irin wannan wuri?
So sai mako muna da VIP wajen guda hudu muna da kuma can dayan bayan gurin zaman kasa shi ma kaman VIP ne sai kuma ko ina za yawanci zaki ga manyan mutane ma ba su son shiga VIP saboda yanda kowa kawai kaman ka san kowa ya san kowa dukan mu dai na ɗaya ne gida ne za su iya zama a ko ina dey feel secured.
Na'am to me ni ne bambancin wannan wurare da aka kebewa irin waɗanda za su so dan wuri da su kadai za su zauna.
Well kuɗi ce kawai zaka dan ƙara biyan wani abu saboda wannan guri is just for you akwai TV akwai komai babu wanda zai shiga ya dame ka kana ciki kai kadai har ka gama meeting din ka ci abinci ka tashi ka tafi.
To a ina kike samun duk kayan girke-girke da kike duba da cewa gargajiya ne duk abubuwan da ake
gaskiya duk wani abu da muke siya na gargajiya yana zuwa daga Yobe kaz na saka mutane a dama turu kaz ni yar Yobe ce so akwai mutane na da suke nan suna nan muna sayan kuka da daddawa dai daga hannun empowering matan mu daga can arewacin
Najeriya shine ana tallafa musu
daga Yobe gaskiya gaba ɗaya nake samu abubuwan nan.
To akwai matsalolin da kike fuskanta wajen kawo kayan nan daga Yobe zuwa Abuja musamman ga kin san kayan marmari da za a bukata?
Well babu wani matsala yanzu motoci suna zuwa babu wani babu matsala da muka taba samu face dai wani lokaci a ce human error an kawo ba daidai ba ko kuma wani ya fara baci abubuwa kamar su gulli suwa ya sauransu kawai shine amma banda shi yanzu mun yi magance shi na samun yanda za a saka su a cikin kula ba tare da an kawo shi yanda suke kawowa ba da.
Na'am a cikin dan kankanin lokaci bayan bude wajen cin abinci na farko na L&N sai muka ji a cikin shekarun nan cike da dimbin ƙalubalen lafiya kuma aka bude wani wuri ta yaya kika har hada komai aka samu aka bude wannan wuri a cikin wannan shekarar.
Kudi ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga tattaunawar Halima da Laila.
Ta yaya kika har hada komai aka samu aka bude wannan wuri a cikin wannan shekara?
Well, gaskiya ni zan ce alhamdulillah, saboda duk yanda mutane shekaran nan mutane da yawa ba su samu sun ci gaba ba. Restaurant din has always been beta, ba mu taba rufewa ba, babu rana daya da muka rufe shi. So kuma dama mun yi saving towards budewa a Kano. To da bamu samu mun yi Kano ba saboda wannan batun coronavirus. Bayan da za a kai ta moving from one place to another, shine muka maida kudin gwarumfa, aka bude gwarumfa branch. Kamar yadda na gaya miki da farko, restaurant na business in dai zaka yi shi dai akwai samun kuɗi.
Shin ba kya ganin yadda ma'aikatan nan suke, ba za a samu matsala yadda su wanda za a kai can za su yi daidai irin dandanan da ake samu a nan?
Well, kin san da yake Abuja ne muna da central kitchen. Kitchen din mu a nan ne, daga nan ake ɗaukan abinci so hudu a rana. Akai mun riga da mun kawo buses da suke shuttling from one place to another. So duk taste din yari ɗaya ne.
Na'am, ta ya kuke kula da abincin ya zama to dandanan an yi shi nan take mutane suke zuwa suke ci?
Yeah, obviously. Abincin gargajiya yawanci zaki ga baki ji dumami yafi daɗi ba the next day.
Yes,
so miyan gargajiya yawanci koda ya kwana ya mafi canza taste, ya fi canza, zama ki san ko is fresh ko ba fresh ba. So daɗin mu Allah da ya saka gargajiya muke yi, so it's easy for us to make sure komai is fresh at every given time. Yes.
Ko zaki ce akwai wani kallon abinci da yake jawo mutane zuwa nan wurin sosai?
Gaskiya na san miyan taushe da brabusco, it's a number one seller namu nan. So na san mutane da suna so, akwai danjeru kuma su balangu, akwai gas meat da ake yi daga Maiduguri, yawanci ɗan Maiduguri sun san shi amma babu shi a nan. Din yanzu mun introduce balangun mu yanda muke yin shi, ba yanda mutanen garin nan suke yi ba, na can arewa ne. So dole wayannan abubuwan mutane su ga dan wake, sinasir, gulliswa, all these things da sun dade su ci ba yanzu, to yana jawo mutane su zo su ci.
Ko zaki dan mana bayani akan jerin abincin da kuke yau da kullum?
Well, kaman menu is every day is the same. Da daddare ne kawai menu yake canzawa, saboda yawanci mutane su ce miki ɗan Abuja za mu ɗan ci wani abu ɗan wanda is light, so sai mu canza mu ɗan kawo na ɗan bature, a wani ɗan fatan dankali, wata gwaten acca, duk dai still gargajiya ne, ba is light ba abin da mutum zai ce. Amma regularly kullum su miyan kuka, kuɓewa, karkashi, every other thing dai da kika sani, tuwon shinkafa, tuwon masara, hatsi and the rest, shi ne regular meals mu every day.
Banda Abuja, kin riga kin maganan Kano cewa akwai kina da ra'ayin buɗe wani wuri, shin a cikin Najeriya banda Arewa akwai inda kike da ra'ayin buɗe maciya?
Insha Allah, Lagos. Daga mun yi Kano next year, in Allah ya kai mu da rai da lafiya, kuma muna da hanya, za mu yi Kano, za mu yi Lagos, insha Allah.
To masu sauraron su jijiran abincin da kuke yi na yau da kullum, kamar yadda kika dan bada bayani, ko za ki dan jera mana wanda kika san za ki yi dan bayanai a kan su, a ce kamar tuwo ko brabusco, gashi ga yanayin da ake da sassafe ake ko da rana?
We do breakfast, that's karyawa. Ana kosai,
karin kumallo.
Eh, ana kosai, ana dan wake, ana masa, farfesun kafan shanu, farfesun kayan ciki, da sauran su dai abin da ake ci da safe. Then sha biyu na rana ana yin su miyan kubewa da sauran su, da su tuwon shinkafa, brabusco shinkafa and the rest. To lunch, mun yi shi yanda lunch ga abin da za a yi, dinner ga abin da za a yi, dinner kuma something light, but hatta dare in ka zo zaka samu duka sauran tuwo-tuwon, din akwai mutane da suke cin su tuwo da miyan kuka da daddare. So daga dai 12 zuwa karfe 10 zaka samu gaba ɗaya abincin gargajiyar nan, still har da na karyawan in kana so za a sake.
Akwai waɗanda suka taba kawo koke kan yadda abincin suke, ko kuma suna son a inganta wani abu?
So sai ai a kullun sai mun samu wanda zai ce tsida. Yawanci muna samun mutane da basu da lafiya, masu diabetes za su ce maki o basa cin kaza, ko mai ulcer ya ce da Allah dan rage yaji a canza mai ayi waye. To wasu abubuwan duka, wani in mun ji muna dubawa mu canza, wani kuma standard din mu ne ba za mu iya canza ba, kamar mai ba zai yi mu koma olive oil ba, tunda it's abin business ne, ba abu ne na gida ba, dole sai mun using wanda mu ma zai kawo mana. In baka so, in kana so kamun ka iso sai ka kira mu ka ce ga yanda kake so, sai za a yi maka. Kin ga duk charges da yayi extra kai ne ka saka akan ka. So yes, muna samun korafi ba gaskiya, wannan scale of 1 to 10 zan ce good reviews din san fi bad reviews din
shin ko kina da ra'ayin a ce masu bukatan na musamman waɗanda ke da wata cuta da suke fama da ita kuma suna son a musu kaman jirin abinci nasu daban wanda za a rika girka musu kaman a ce suna nan na dindindin a ce za su zo sau uku a sati ko sau biyu ko kina da ra'ayin ki kirkiro musu nasu
sosai yanzu ma haka muna da shi kaman rabuskon alkama tuwon alkama miya yawanci gaba daya akwai kala biyu akwai mai yaji akwai mara yaji dan muna da gwaten accha muna da tuwon accha like akwai abincin da dole wannan mun san specifically for mutanen da are diabetic akwai kuma wanda kin san saboda hawan jini ba za ka sai gishiri da ba da sauransu yanzu ma muna yi we cater for every kind of person
batun masu saya ta yanar gizo wanda za su kira su ce na bada odan kaza a kawo ya ake irin kula da su kuma idan aka samu dan sabani kaman a ce mutum yayi odan abu kaza wajen dan akasin dan adam an samu kuskure sai aka kawo abin da baya so ya ake bibiyar su
gaskiya telephones din su gaba daya have been recorded mun saka na'urar recording to hear in case customer ya ce haka ne shi wannan ya ce ba haka bane to muna iya dialogue tsakani kuma yanda na ga miki ni mutum yar jama'a ne so it takes just a phone call ka buga mutum ka ce da Allah ya hakuri ga yanda aka yi da Allah ke hakuri tunda dai ba da mashin kake dealing ba dole wata rana dan adam zai samu problem so we have takarda da ake rubutawa and at the same time it's recorded kana jin komai daga sun yi tapping system man yana tafiya straight to chat so it's easy to just find ka san ga inda matsalan yake ga kuma inda zaka gyara I strongly believe ba abin da yafi dan Allah ya hakuri za a gyara
na'am a bangaren na'ura kin san za a samu lokacin da irin ka tura kuɗi ta na'ura din nan bai sauka ba kuma an riga an ba mutum abinci sai aka samu sabani tsakanin banki da banki ya kuke bin kadin wannan
well usually ya dan jima dai rabon mu da mu samu wannan problem din yanzu duk mun gyara abubuwan da bankuna suka yi saboda kowa yana son ai aiki da shi obviously so duk mistake da aka samu ka su zo quickly su gyara but idan mi mutum ya riga da ya tafi ni kullun ina gaya musu in mutum har ya riga da ya tafi kar ku kira shi idan ya dawo sai a mishi bayani so akwai relationship ban tsamma akwai customer yanzu da yake gurin nan ba da ni da shi ba mu da ko ni da ita ba mu da personal relationship saboda kullun sai na gaishe da kowa akan kowani table in kai sabo ne ma ina gane fuskan sabi so already in sun zo suna zuwa zaka ce oh wani kaza a bashi kaza wani kaza a bashi kaza shikenan
to ba a samun sabani wajen kai abinci daga nan wuri zuwa wannan wuri
akwai sabani wannan dole kima kin san masu riders wani bai gane hanyar da zai je ba or something but the easiest thing is kamar rider ya bar nan za a bashi telephone number in ki za a bashi address idan ya iso gurin zai kira ki amma bai samu ya gane kan gurin ba ko bai gane ina ne ungon ba kai zaka fito kai lead din nashi to the place
na'am a matsayin na yar mace yar arewa wanda kin san akwai irin kallon da ake wa matan arewa cewa ba sa yunkurowa amma da zamani alhamdulillah an fara samun yunkurowa kuma kina tallafa wa mutane da dama menene yake kai ki ga tallafe-tallafe da ke da ma ma'aikatanki da waɗanda ba ma'aikatanki ba mun san labarin yadda ka ɗauki wasu yara kina kula da su to me ke jawo ra'ayinki ko me ke karfafa miki gwiwa duba da yadda yawancin mutane abinda suka sani shine kansu ba ruwansu da sauran mutane
gaskiya zan ce daga upbringing ne yanda aka girmar da mu
tarbiyya
yanda aka girmar da mu yanda muka tashi gidan mu kowa zai zo kowa gidan kowa ne baban mu kaman mutum ne da ba wanda baya jawo a jiki so mun tashi da shi kuma I believe babu abinda kullun naje Saudiya let me tell you this labari in nei dawafi kullun cewa nake Allah ka bani in bas Allah ka bani kudin ni bana so ma ni ne wani abu da shi ni kai a bani ta hanya na in ba wa jama'a so in na samu miliyan daya a kaina wannan maganan yana fado ma kai kullun na cewa wannan kudin fa bani akai in ba mutane so gaskiya wannan addu'an da nayi yana kullun yana shiga kaina ina tunawa na san kudi idan aka baka Allah har ya baka tunda ba wai ba wani abu muke da yafi wanda wani yake ba kawai Allah ne ya dube mu ya bamu kuma I believe dalilin da yasa ya bamu shine ya san zamu ba ma wasu so shi yasa
masha Allah nan da shekara biyar ina kike ganin LNN kitchen kuma ta yaya kike son ki cimma duk waɗannan burukan da kika sa a gaba akan wannan wurin abinci
well in the next 5 years insha Allah in ina da rai na tabbatar LNN kitchen will go global zai zama muna da tunanin shi a Dubai a Saudi Arabia a England this are the 3 countries da nake tunanin insha Allah in the next 5 years we will be there and I believe yanda zamu kai shine mu ci gaba da yanda muka dauko wannan abu ba sai da zan yi explain abun nan ba da Hausa. So yanda business yake shine idan ka dauke shi ka rike shi kai wannan abun ka san baka da wani abu da zai kawo maka wani kuɗi ko kuma wani abu da ke nema in ba wannan business din ba. Ka rike shi, ka rike ma'aikata, ka samu recipe. Kin san abun da problem da muke da shi shine recipe. So by time ka kai wani guri in baka nan taste din zai canzu. So abun da nake so in yi da nan shine na building recipe da ko ba ma nan kamar yanda McDonald's suke duk inda suke kawai za a tura maka recipe ga yanda yake kuma haka zaka bi shi to. This is what we're trying to build in the next 5 years. Na san insha Allah mun kai wani level da zamu iya branching out and ba sai ina nan ba ko me zai tafi da
ni. Kin tabo mun inda yake kai kai maganar McDonald's. Kin san in aka ce company na bakin mutum ana irin tunanin kai suna da akwai yadda za a takaita abubuwan
su.
To shin kina da tsari ko kina da dabaran da kike san ki kulluda da tabbatar da cewa zaki iya siyar da irin kaman a ce
franchise
rukunin wannan company ki ga wasu mutane ko ba ƴan Najeriya ba?
To su da kansu ma ba aljanu bane, mutane ne kaman mu kuma kansu ba biyu bane kaman mu ne. So yanda na gaya miki in dai har mutum zai bi ta farkin business yanda ya dauko shi accounting, you can see my account books, you can see how transparent I am, you can have my recipe, ina da branches guda biyar a country na, you can taste gaba daya dika branches din ga taste ga yanda ma'aikata na suke ga kaza kaza su mai daga haka suka fara in dai zaka zama disciplined kana da kamar alqibla ka san ga inda na sa gaba kuma dole sai nayi achieving na shi da yardan ubangiji. So that is the set su da kansu za su zo maka ba ma sai ka je musu ba.
A bangaren na'ura fa kin san yanzu a gasashen da aka samu ci gaba dan sai ki ga a maimakon mutane da ke kawo abinci waɗanda suke zuwa sai a ce na'ura ne kamar robotics AI su suke kawo abinci.
Gaskiya ban da shi din ni a tunani na ina mutanen nan za su je to idan muka kawo na'ura. Ai muna da bala'in yawa a country nan, zan iya bude branches a country 50 still ba zan rage mutanen da ba su da aiki ba a Nigeria da 1%. So I'd rather na using mutane na duk inda na bude zan ɗebi mutane daga Nigeria in kai su. Factory na yin katako ba na yin gadaje babu yanda ba ai da ni ba na kawo dan China kaz an san shi zai koya musu da wuri. Ban ni gaskiya ba na san kawo kowani mutum daga kasan waje ya zo ya koya wa mutane na kazina samu ma mun iya. Za mu iya yi kuma bayan da za a yi mu kawo robots ba ma fararen mutane ba balle kuma robots.
Kin san matsalar mu a cikin sana'a shine akwai wanda za su je suna bin baya dan su suna son su samu daukaka su bata suna da dai sauransu. Kai kike ganin idan wani abu ya taso makamancin wannan zaki iya yaki da shi.
The only thing is ka zama mai gaskiya. There is nothing da zan boye. Tunda na fara wannan business din na tara accountants ina guda biyu na ce musu I want transparency VAT ku biya shi yanda yake, ayi shi a bayyane komai yanda ya dace, yanda na san dole wata rana yanda zan nake ci gaba abinda nake hangowa. I know ranan zai zo da dole wani sai ya saka ido akan kuma yana so ya tozarta ni saboda shi. Shi yasa na ce ba na san komai da zai kawo mu. Idan ka zo ka zo ta wani fanni ne amma ba dai wai ka kama ni da rashin gaskiya ba, sai dai wani abu daban.
To shin zaki ce yanayin biyan haraji a kasan nan na da sauki ga irin sana'ar ku?
Gaskiya bai da sauki but amma haka aka saka shi kuma haka zamu biya.
Wani kira zaki wa mata ƴan uwanki?
Shine su tashi su tsaya. There's nothing like way o wannan abin da wahala ya zan yi shi kullun. Yanzu na gaya miki kamar mu fara interview na yau 24 hours kenan ban yi bacci ba, ido na bai rufe ba, brain ina ya kasa shutting down. So wani zai iya cewa ni kam na gaji ba zan iya kashe kaina ba zan je in zauna. To you can't die sai lokacin ka ya zo. Duk da wasu abubuwan wata rana dole kai shutting down. Akwai ranakun da zan dauki lokaci na in shutting down but amma babu business da zaki fara shi da yake da dai. Kuma karki tsamma wai din an je tsakiya kin huta. To as you're moving further lokacin ne wani bala'i zai sake fitowa. Haka zaka yi tan paving hanyar ka har ka kai wani level da ke da kanki kin san Allah ya hore mun yanzu I'm successful. But dole ne mata su tashi kuma su dage. Din business dagewa ne ba abu ne na wasa ba. Sai kuma ina kira ga mata da yawa, mutane da yawa suna tunanin business abu ne da kowa zai iya, ba kowa ne zai iya ba. Business talent ne, basira ne da Allah yake ba mu ba kowa ba. So dole ka san ina ne, menene ni nafi yafi mun kyau, a aikin gwamnati ne, a business ne, ko kuma wani abu daban ne, professional course ne. Dole ka san kai menene ya dace da kai a matsayin ka na dan adam. Ba wai din kin ji Laila tana business din to ba ki ce ke ma zaki business din to, ba kowa bane zai iya yin business din to. Zaki iya kama business din takalmi, zaki iya kama business kala kala, ba ka nemi in da kai ka san zaka iya yi sai ka kuma kace kauna, in baka kaunan business ba za ka yi.
Waka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati dan haka anan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Tattan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.